mata zana koma masu gidan ranar garin mu in ba ku ba gari idan kun yi yawa a gari masifa kai mata ku ba ruwan ku kwanta ku yi bacci a banku mu ne Allahu ya baiwa aiki kwarai ya ce ku yi mana biyayya ku zama ni ima gare mu gidan auren mu mu sha bishasha kai gata nan gare ku labari yar hauza na ba ku na shamonin da ke a cikin garin mu mu ma mun san ta gari da daki yarinyar ta